duk wasu ganye ko furanni da na faɗe ki suke tamina. Sun tsaye a daji in na kira ki gaba ɗaya sai su zauna. Mama 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 san nake dai sariya, mama san nake dai Halimatu Sa'diya mai da ta kun girma, sarauniya ta mama kin zanto mata ta manya aure. Mama 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 san nake dai sariya, Halimatu Sa'diya mai kyakkyawan suna, sarauniya ta mama kin zanto mata ta manya aure. Hasken ranar kamar bai haskawa ba, zafin ranar kamar bai kotarwa ba. Tukuki iska kamar ma ba kura ba, tsawa har guguwa ba sauti ne ba. Mama a hasken nakiya gami da kyawun zati nan kika bauce rana babu sirri. Sarauniya ta mama san baki san san kai ba, cikin dubun mata ashe baki ɗautan kawa. Mama fannin kyau ba zan ce ko ba, domin kwa zinare bai kai ki awalkawa ba. Bawai su ko fannin ado ba shi ne yake ba, sai dai mace ɗawi su bai ma kai ke fitawa. Sarauniya ta mama sanin ke baiwar Allah mun yi aure. Kunji matar kirki dar baiwa mai zari, mama sai san barka dan ke ba ki hakuri. Da aladabi da biyayya nan take ta ce min sori. Mama mata ta gani san miki dai alkhairi, abinda ya dame ni har ya hana ni sururi. Yanzu sai tarihi kin zanto mata ta manya aure. Mama 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 san nake dai sariya, Halimatu Sa'diya mai da ta kun girma, sarauniya ta mama kin zanto mata ta manya aure. Halimatu Sa'diya mai kyakkyawan suna, sarauniya ta mama kin zanto mata ta manya aure. Sarauniya ta mama kenan Halimakin more da suna, Halimatu Sa'diya tawa Allah ya karo so da kauna. Duk wasu ganye ko furanni da na faɗe ki suke tabina, sun tsaye a daji in na kira ki gaba ɗaya sai su zauna. suna bina baya niya suna rero baiti na kauna ga tausayi ya galima ga datta ko bata raina ko ga ilmin addini ga zamanna kai ta tarbawa ga hakuri kuma dai tana da kawaiti dan ba ta dagawa sarauniya ta mamakin zamto ma ta ta mai
more music in house songs.com